More music at houseofsongs.com.
Da ke ranki dan ku soyayya ce zanzana suna na cikin zuciyar ki dan karki mance a zahiri na da badini na san ki ban ba da rance ina da kun soyayyar ki ban kaunar ki in adana